you get the tech.
Excitement of the artist at the moment of creation. It's when we turn green leaves into greenbacks.
Once you lose the fear of death, you really learn how to live. It makes you realize anything's possible.
The Emperor does not share your optimistic appraisal of the situation.
Yes, you're right. I need to work on my attitude.
Now listen!
It's my fault. I was attempting an actual conversation.
You are being irrational. No conclusion. Insufficient data received.
So don't bother trying.
Are you really the best at what you do?
Of course.
Yo, they're pointing at me saying, yo, who is this? It's the
Woodstock Production.
I walk the fine line between Einstein and Charles Manson.
Five, four, three, two, one, T0.
Da 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 da